Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya wasi wan shama'il Muhammadiyah. Babu nana wani babu ma ja'a fi libas. An yi fi kuhul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yi shi babu nana. Babu ma ja'a fi kuhul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamsatu ahadith. Babu na bakwai al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala yake cewa baban da yazo bayani cikin kwalli na Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 48 sai yace haddathana Muhammad ibn Humayd ar-Razi anba'ana da Abu Dawud da Yarisi an Abbad ibn Mansur an ikramata an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ikatahilu bil ithmi da kuisa kwalli da kwallin ismud fa innahu yajru al-basar yana yayi ido wayin bitu sha'ar kuma yana bubbugo da gashi nau'i ne na wannan na kwalli wa za'ama ya raya annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lahu muku halatun yana da abun yin kwalli yakatahilu minha kullu layla wanda yake yin kwalli da shi cikin kowane dare salasatun fi hazihi ya goga so uku a wannan idan wa salasatun fi hazihi ya goga so uku a wannan idan hadisi na muku gurin mun 48 na 49 al-Imam yace haddathana Abdullah ibn Sabbah al-Hashimi al-Basri haddathana Ubaydullah ibn Musa akhbarana Isra'il an Abbad ibn Mansur hazwa ibn Abbas yace kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahiru qabla an yanamu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sa kwalli kafin yayi barci bil ithm da tararan ism salasatan fi kulli aynin gogawa uku a kowane ido yake kafin ya kwanta barci wanda kamar yadda ya faɗa ya julul basar yana yayi ido kuma yin bitu sha'ar yana bubbugo da gashi wa qala yazid ibn harun fi hadisi inna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana da lahum kullu hala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da abun yin kwalli yaktahilu minha inda naumi wanda yake yin kwalli da shi wajen barci salasan fi kulli ayn so uku a kowane ido da yake nan namiji ne ba neman ado ba dan ado bane saboda magani ne shi yasa yake yin shi ko gurin kwanciya gurin kwanciya inda a ce dan ado ne da dara ne zai shiga jama'a zai hadisi na 50 har zuwa Jabir daga Jabir yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bil ithmi na hore ku da kwallin ismud inda naumu wajen barci fa innahu yajru al basar shi yana yayi ido yasa ido tare ya kara mishi gani wayin bita sha'ar kuma yana bubbugo da gashi kenan kaga nan ya hadu dalilin da yasa yake yin shin yaje kwanciya na gaba hadisi na gaba na 51 haddathana Qutayba al-Imam Tirmidhi an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna khayra akhalukum al-ismud yace mafi al-khairun kullunku shine kullun ismud yajlu al-basar yana yayi gani wa in bitu sha'ri yana bubbugo da gashi hadisi ne sahihi na gaba shi ma yace alaikum bil ismud fa innahu yajlu al-basar wa in bitu sha'ra nafsun hadisin da ya hada sai babu na takwas babu ma ja'a fi libas rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baban da yazo cikin tuhahin annabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi 16 hadisan cikin shi akwai hadisi 16 na harko al-imam ya haddathana Muhammad ibn Humayd ar-Razi haddathana al-Fadl ibn Musa wa Abu Tumayla wa Zaid ibn Hubab an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Burayda an Ummi Salama qala take cewa kana ahabba siyabi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-qamis ya kasance mafi tuhar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hiso ita ce riga na gaba daga Ummu Salama take cewa kana ahabbu siyabi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-qamis irin nafsin hadisin can aka karrara na gaba shi ma irin shi ne kana ahabbu siyabi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamis mafi tuhar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hiso ya sanya ta ita ce riga qala Abu Isa at-Tirmidhi yake cewa hakaza qala Ziyad ibn Ayyub fi hadisi haka Ziyad ibn Ayyub ya faɗa cikin hadisin shi daga Abdullah ibn Burayda daga ummin shi ma'aihiyar shi daga Ummu Salama wa hakaza rawa gairu wahirin haka mutum ba ɗaya ba biyu suka rawaito daga Abi Tumayla misli riwayat Ziyad ibn Ayyub wa Abu Tumayla Yazid fi hadha al-hadith annahu huwa asahu wannan hanya tabi ta tahi inganci wannan ya bambance mana ne a turukin hadisin hadisi na gaba al-Imam ya haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn al-Hajjaj da sanadin shi har zuwa Asma'u binti Yazid qala take cewa kana kunni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance hannun riga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa makariya hannu har zuwa nan gurin bakin inda nan yake tsaya kenan dogon hannun riga ne yake ba gajere ba na gaba al-imam yake cewa daga an muawiya ibn qurra an abihi yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rahadin min muzayna yace nazo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wasu jama'a daga kabilan muzayna luni bayi uhudan mu mushin baya wa inna qamisahu la mutlaqun lalle rigashi tana sakakka au qala ko yace zurr qamisu mutlaqun bitan rigashi sakakke ne qala sai yace fa dakhaltu yadi fi jaybi qamisi sai na sanya hannuna cikin hannun rigashi kuma sattu da khataman nan taba khataman annabta kenan wannan dan saboda ya kasance tana sake ne shi yasa har ya samu sa hannun shi cikin jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma rike Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san dan tabarruki da neman albarkar ganga jikin shi suke yi ba wani abun lahi bane ko abun agalahin shi ne a ce bai kyauta ba na gaba daga Anas dan Malik annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja Annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto huwa muttaki'un ala Usama ibn Zaid yana kishingede akan Usama dan Zaid ma'ana kamar ya azu hannun shi bisa ka fada Usama ibn Zaid alaihi sabun kidruyin a jikin shi yana da tuhawa da take ta abduga kada tawashahabi wanda ya lulluba da ita fasalla bihim yayi salla da su ma'ana tawasho shine wada ahu foka atike ya aza ta sama da ka fada shi har saman ka fadan shi tarihi al-qudri ne suba ce zuwa ga qudur nau'i ne na kayan da ake kawo daga Yaman da abduga ake yin su hadisi na gaba qala abdullah ibn humayd qala muhammad ibn al-fadl sa'alani yahya ibn ma'in an hadha al-hadith awwal ma jalasa ilayya yahya ibn ma'in ya tambaye ni game da wannan hadisin farkon zaman da yayi a waje na faqultu yace haddathana hammad ibn salma fa qala law kana min kitabika ina ma a ce daga littafin ka ne zaka ba mu wannan hadisin je yahya ibn ma'in fa qumtu li ukhrij kitabi yana tashi in huddo littafina fa qabada ala saubi sai ya rike tuhata sun makala sannan sai ya ce amlihi alayya imin shibtashi imin dikitan shi fa inni akhafu an Allah alqaka ni ina jin tsoron kada in kasa gamuwa da kai ya ga yadda malaman hadisi suke da gurin fa'ida suke kaunar daukan ilimi a wajen malama gashi ya barshe ya tashi shiga gida ya dauko littafin ya gamu yake ce a ga ya mun shi daga har da kaka aje ka kasa komawa ajali ya raba mu qala sai yace fa amlaituhu alayhi sai na yi mushi shibta wannan littafi summa akhrajtu kitabi sannan sai na huddo littafina fa qara'tu alayhi sai na karanta mushi hadisi na gaba haddathana suwayd ibn nasr haddathana abdullah ibn mubarak an sa'id ibn iyas al-juwayri an abi nadra an abi sa'id al-khudri qala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza tajadda sauban idan yayi sabuwar tuha samahu bismi sai ya kira ta da sunanta imamatar rawani ne au kamisan ko riga au rida an ko malallibi ko mayahi summa yaqulu sannan sai yace allahumma lakal hamd ya allah godiya ta tabbata gare ka kamar ka sauta ni kamar yadda ka tuhatar da ni wannan tuha as'aluka khairahu ina roƙonka alkhairun wannan tuha wa khairu ma sunni alhudu alkhairun da aka kera ta da shi wa a'udhu bika min sharrihi ina neman tsari daga sharrin tuha sharrin ma sunni alhudu sharrin da aka kera ta to matukar mutun yayin wannan addu'a ta sa sabuwar tuha har tsuhatta zai kasance yana tare da alkhairi da ita alkhairin ta zai gani sharrin ta kuma Allah ya kare shi abu na gaba an Anas ibn Malik qala yake cewa kana ahabbu siyabi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hibra ya kasance mafi tuhar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hiso yuwa gare shi wanda zai sanya ita ce ta kira hibru nau'i ne na wasu baraguna da ake kawowa daga Yaman suna da zani shine alhibru hadisi na gaba al-imam yace haddathana Muhammad ibn Gailan azwa abi juhaifa an abihi qala yake cewa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi hullatun hamra naga man annabi sallallahu alaihi wasallam tare da shi da qawa ja tuhawa da take ja ka anni anzuru ila bariqi saqai kamar gani ina kallon hasken kyallin wannan kinshi kwabrin shi alaihi salatu wasalam qala sufyan yake cewa uraha hibra ina ganin hibra yake ne na gaba daga bara'u ibn azib yace ma ra'aytu ahada min asyabi ban taba ganin wani mutum minan nasu kai daga cikin mutane ahsani fi hullatin hamra wanda cikin jakkawa ta himi shi kyau kawa ja ta hi burge shi min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar annabi sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatu da gashin shi da ya sauko kasa ya kasance la tadrubu qariban min mankibihi yana bugun kusa da kafada shi ya sauko kasa aljumma gashin da haye sauko sama na gaba daga abirim sace ra'aytu annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi burdani ahadarani naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi akwai bargo guda biyu wanda suke tsanwaye kayan da yake saye da su tsanwaye ne kenan wannan ya nuna mana nau'in kayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa can gaja nan kuma ga tsanwaye duka ya sa sai wannan kin kular kin na gaba daga Qaila bint Makhrama take cewa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalun muliyatayn kana tabiza afarani ya kasance a tare da shi akwai kayan shi wanda suke masu tsawo wanda an sanya su suna da za'afaran wa karna fatuhu hakika na kakkabe su al asmal jam'u samlun huwa sawbul khaliq ita ce tuha wadda take tsohuwa wadda tuha ta tsoha almuliya ta shine kuma tasniya ce ta muliya tasgiri ne na mala'a mala'a kuma dukkan wata tuhar da lam yadumma ba'dahu ila ba'din bi khaydin wanda bangaren ta ba a gama da bangare ba da zari bal kulluhu nasijun wahid bar dukkan ta saka ce guda daya kenan a matsayin saka guda daya take ba an rarrabe ta ba a sa zari ba aka dumka ita ce mala'a kenan wannan nau'in na tuhar Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da ita kuma da za'afaran tare da su fi hadisin fi kissa dawila cikin wata dogo kissa na gaba daga Abdullahi dan Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bil bayad min asyab ina horanku da sa tuhahi wanda suke farare li yalbasaha ahyaukum yace masu ranku rayayyun ku su sa su wa kafinu fiha mautakum matattunku kuma su likafani cikin horar tuwa fa innaha min khiyar asyabikum saboda suna daga cikin mafi alkhairin tuhahin ku fararen tuhahi hadisi na gaba daga Samurata ibn Jundub yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa irbisul bayad ku sanya farare daga tuha fa innaha abharu su suka hi tsarki wa adiyabu su suka hi dadi wa kafinu fiha mautakum kuma ku yidu kafani matattunku a cikin su na gaba daga Aisha kala take cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata gadatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto wata sahiya wa alaihi mirdun tare da shi da kai bargo min sha'arin na gashi aswad wanda yake baki wanda da gashi aka yi shi kuma baki na gaba daga Urwata ibn al-Mughira ibn Shu'ba ana abihi daga baban shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyya ya sanya wata tsohuwar riga ta rum dai katir kummaini wanda ta kasance mai kumitsin hannun riga matsatsin hannun riga yana ya kasance hannun riga ko yayi fadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ko kuma matsatsi wanda ya matse hannu shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa yake nuna halacci yanzu matakaita ko kuma hankala يوم هلية الأولياء هلية الطالب العلم كذا سيدنا نجي تكيت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى فرجنا اللهم انا نسالك العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Thank you.